zamtare de goyno kan zair kai kai ga angano agono goymuno kan na falman to muso matkan kan bugoye kulugoda goyno ka in Niger labora nan kulkan no koi inagduwa yadun no bore kai yanga kan bugoyo te boriyenno kan yangwanda rangiga nanai wodin banda hal kaso igne isi zamya agoira gurbi zamai kai yanga te gurbi goy du gur kware zamai kan unzorf goy da hal kaso bore kai yanga wana ura goy Ibrahim Hassan matkan na maro zamnu kan na tubunga babu ga matka atone ni da irsi inganiya
ko zamtare ai ga ga sinti ba kan ban dai sinti a suna ai baban na ka gurai baban de mu kalai bab ka go mu ye gura ban kalai wani kai wana yoye ka ne ba kai saban da ne mu dotti ji ne a sinti ga bu kan gobe ayo sameri ka sameri ka go as kan mu ka go bu so ka ka go bu ne sai bun go mu ka ge ne gur kware go ina mu zurfu da guraya amma ruwa ma saban do ji ba kan ganda go goi kan gur kwara go banin zurfu go ban gura go ga bo ban ye gur bi zamiya kumbiyan kalmiyan desiyan dicandiyan lauziyan gaideno gujinin bokai gogo tara dan darkai nyimaina na dai amma kan baiti dugobi zai kulaino ni tai mushi dongo kulbore no toror borai ka karmula boka darugal laboka ko ni bagumu kumboki ki faranda kalma gayo ka hallukcho ignore dan wallahi halbor goyo gogo buri agwanda kokore zama halana sindi kokore iwo sagaru
sanda kan bugoye kulu yadin no zamtarai mu gwanda sandai matkan dai Ibrahim Hassan Afa Ahmad Dirsi
wallahi sandai wasu jan alwatin te sandai zan gor gonne mu gojina te star guduban kanga dai zan gor kane su du ba waran kanga dai wa
ba kan agwanda sandai a gwamnati mu ga bagumo matka Ibrahim Hassan Afa Dirsi
alhamdulillah arana goy murade kutte nayi nu bije yinzite aluka so mu wala rene go imwaro go te
kuna yin Niger lab kawera zamtarai godin dai isi gaban daga zamkan hurta jirgin ne kan goyno kan ga hawanti matkan da yayi na filin da goy kan ga hawanti wasino ka debora mutai hawanti